A yau Litinin 2 ga watan Afrilun 2018 ne dai ake sa ran soma jigilan ƴan gudun hijira kashi na farko daga garin Maiduguri don komawa zuwa garin Bama, garin da ƴan kungiyar Boko Haram suka dai datin a ranar 1 ga watan Satumba 2014. Garin na Bama dai da ke da tsawon kilomita 71 kai ya fuskanci hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raba su da mahallansu sakamakon cillawa gidajen mutanen wuta lokacin da rundunar sojan Najeriya ke kokarin fatattakan ƴan Boko Haram daga cikin garin da suke kaka gida ciki a baya. Tunadiyar gwamnatin jihar Borno ce ta riga ta gama kintsawa na soma jigilan ƴan gudun hijiran rukuni na farko zuwa garin Baman a wani yunkurin gwamnatin na kokarin rufe sansanonin ƴan gudun hijira da ke faɗin jihar baki ɗaya. Alhaji Usman Jidda Shiwade shi ne sakataren gwamnatin jihar Borno da kuma ya ma manema labarai bayani game da shirye-shiryen komawa ƴan gudun hijiran Baman kamar haka.
To alhamdulillah yanzu muna shirya amma mai da su diga nan kuma za mu fara mai da mutanen Goza da sauransu insha Allah kafin dai May 29 da za mu yi da sauraron. Biyu ga watan Afrilu za a fara da kadan-kadan anguwa haka za mu yi da su.
Honorable Abba Jato Muhammad dai shi ne shugaban kwamitin sake tsugunar da waɗannan ƴan gudun hijira da gwamnatin jihar Borno ta kafa.
To alhamdulillahi a yau dai muna kokarin mu ga mun maida su ba don komai bane ba don karfin hali ne, saboda kiran gamman da muna cewa zai zo ya taimaka mana ba shakka akwai halin taimakon da aka yi ko ban san dalilin siyasa bane ko wani abu bane, wannan taimakon ba mu same shi yadda ya kamata ba. Kaga yanzu muna so mu koma duk wanda kuke so press suje su gani hanyar Bama. Hanyar Bama ta samu matsala ta kakkaru ta fofoshi gaba kida, yanzu mutum zai tafi ga yanayin tsaron nan hanyar har yanzu ba ta samu shimfiɗa ba, wanda muna gani yau a presidential initiative Bama initiative za ta yi ta zo ta taimaka mana ta sa mana kwalta akan hanyar nan, ko da za a yi layin ne zai ɗan taimaka insha Allah.
Honorable Usman Zana dai shi ne kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu wanda kuma na tambaye shi ko an samu daidaituwar al'amura game da komawa na al'umman garin Bama. Ga dai abin da ke cewa
alhamdulillah maganan masala babu, mun dauki matakai yanda ya kamata saboda a maida mutanen nan. Ka gani jihar Borno ta sai abinda ake kira excavator samobi har guda hudu, yanzu haka sun dawo muna so mu zagaye garin da sauransu. So kaga duk dai matakan da ya kamata mun riga mun dauka domin maida mutanen nan a rukuni.
Akwai wannan batu wanda yanzu shine zan ce kusan akan gaba, batun ruwan sha. Ya kake gani wannan batun ruwan sha ne za a iya magance shi ganin cewa mun za a kusan bohol na hudu duka babu ruwa a wannan lokacin?
Ba wai babu ruwa bane, akwai masaloli kanana-kanana irin nasu injin, kuma gwamnatin jihar Borno ta cire kuɗi yanzu haka ana saya kayan yau wannan kafin a tafi insha Allah za a ka.
To kowace matsala za a ce gwamnatin jihar Borno ta fuskanta a lokacin da take sake gine-gine da gyara gidajen da aka lalata a garin na Bama. Ga dai kwamishinan ma'aikatar sake gyare-gyare da tsugunar da jama'a wato Professor Babagana Umar da abin da ke cewa
babban matsalar mu shine rashin gas. Mutanen garin sun yi mana fata, an fata mana kwano katako abubuwa dawa, kuma an hada baki da masu aiki sun tafi da kudin mutane, shine babban matsalar mu. Biyu, rashin kudi. Kaga wannan aiki da muke in ka zuba kashi 200 kashi 98 kuma kashi 99 gwamnatin Borno ne take ina kudi, ba mu da rabe mu, mun sha wahala. Amma alhamdulillah gwamnati federal gwamnati da sojoji sun yi kokari, in ba don saboda su ba da war haka ba za mu yi mu fara gini.
Ana da yaso masaran jigilan waɗannan ƴan gudun hijiran ne a yau da kimanin mutum 5,000 da koma zuwa garin na Bama. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.